APC 399,293, PDP 554,360.
Mataimakin shugaban jami'ar tarayya dake birnin Kabi Farfesa Muhammad Zayyan Umar kenan ke sanar da sakamakon zaben shugaban kasan da aka tattara daga kananan hukumomi 23 dake jihar Kaduna, inda jam'iyyar PDP ke kan gaba da ƙuri'u 254,360. APC ce ke biye da ƙuri'u 399,293. Yayin da jam'iyyar Labour ta zo na uku da ƙuri'u 284,494, ita kuwa jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari ta zo na hudu ne da ƙuri'u 92,969. Dukkanin wakilan waɗannan manyan jam'iyyu guda hudu da suka fafata dai sun amince da sakamakon, kuma sun rattaba hannu.
Yahaya Babu Fati, sakataren jam'iyyar APC kuma wakilin jam'iyyar APC a wajen coalition din wannan sakamakon zabe. An gama tara sakamakon zaben shugaban ƙasa a jihar Kaduna, an yi zabe lafiya kuma an yi collective result lafiya. Da abin da al'umma suka zaba shi jam'iyyar APC take so.
Sunana Honorable Awal Tafoki, ni ne chairman na Labour kuma ni ne wakilin ta anan wajen karɓar result. Mun yi murna kware da gaskiya, saboda jami'an nan namu gaba ɗaya bata wuce wata 6-7 ba, kuma kaga yanda muka girgiza manya din, muna fata za mu yi wani abu a zaben gwamnati mai zuwa insha Allah.
Mun karɓi sakamakon.
Eh, mun karɓa.
Farfesa Shehu Usman Adamu Dan Fulani, nake wakiltar jam'iyyar NNPP mai kayan marmari. To alhamdulillahi, sakamako na gamsu da shi, amma dai ina da korafin jam'iyyata an sa kwandon kayan marmari ba a rubuta sunanta NNPP a jikin ƙuri'a ba.
Sunana kuma Dan Juma Bello Sarki, kuma ni ne wakilin jam'iyyar PDP a wannan wurin karɓan sakamakon zaɓe na yau. Gaskiya a jihar Kaduna dai mun gamsu da wannan zaɓen, saboda sakamakon ya nuna abin da mutane suke so, suna son jam'iyyar PDP ta dawo mulki.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna CP Yakina Ayoku, wanda da shi aka fara tattara wannan sakamako kuma aka kawo har zuwa ƙarshe, ya nuna gamsuwa.
To alhamdulillah, a jihar Kaduna dai gaskiya an yi zaben nan cikin lumana, gashi an sanar da sakamako, saura a kai ta Abuja.
Ɗaya daga cikin jami'an zaben da suka kawo rahoto daga Giwa ya ce an samu wani abu da ya shafi ɗan sandan kaɗai wanda 'yan bindiga suka afka hari.
To ka san dole irin wannan yanayin wurin, gaskiya an dan kawo hari a wurin. Naji kuma lokacin da yake bada rahoto a nan, amma kusan ba haka bane, don dan sandan yana nan, yana wurin aiki kalau.
Shi ma malamin zaben da ya tattaro nan sakamako, Farfesa Muhammad Zayyan Umar, wanda shi ne zai gabatar da sakamakon wannan zabe a cibiyar karɓan sakamakon a babban birnin tarayya Abuja a wannan Talata, ya ce tattar sakamakon zaben ya gudana cikin armashi.
Tun daga lokacin da aka yi kammala wannan zabe har zuwa yau, muna kokarin tattara alƙaluma daga ƙananan hukumomi guda 23 da ke cikin wannan jiha ta Kaduna. Cikin ikon Allah dai sai yanzu muka samu ikon kammala wannan aiki. Daga cikin abubuwan da na fahimta a cikin wannan jiha, musamman a lokacin wannan zabe, shine yanda wannan zabe ya tafi cikin lumana da kwanciyar hankali, inda dukkan wakilan jam'iyyu suka ba mu goyon baya, aka tafiyar da wannan tattara alƙaluma a cikin lumana da kwanciyar hankali, kuma an faɗi sakamako kamar yadda kowane kuda kenan ya gani. Don haka dukkan wakilan jam'iyyoyi da suka tsaya takara sun karɓi wannan sakamako na zaɓe, sun sa hannu cikin wannan takarda na wannan zaɓe.
Wannan ne dai karo na farko da jam'iyyar adawa ta Labour ta ƙetaro zuwa Kaduna, inda ta samu 'yan majalisan ƙasa har guda 2, sannan kuma ta samu rinjaye ƙananan hukumomi guda 7. Kamar da yadda kuma wannan shine karo na farko da jam'iyyar PDP ta wuce gaban jam'iyyar APC tun bayan faduwar ta zaɓe a shekarar 2015. Inda wannan karan jam'iyyar PDP ta samu ƙananan hukumomi 14 cikin 23, kuma ita ke zuwa na 2 cikin sauran ƙananan hukumomin da ba ita ta lashe ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.